الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasin mu na 28 a littafin al-adabul mufrad littafin al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il wanda ya shahara da al-imam al-Bukhari ya rasu hijira na da shekara 256 shekaru 1180 da suka shige muna roƙon Allah ya gafarta masa ya ƙara masa rahama wannan littafi na al-Imam al-Bukhari shine littafi wanda yafi daraja daga cikin littafai da suke karantar da ladabban musulunci kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa an hana cutarwa ga bayi shari'a ta hana a cutar da bayi kuma ta hana a cutar da masu hidima ga musulmi idan akwai waɗanda suke hidima gare ka to shari'a ta hana ka cutar da su wato waɗanda suke ƙarƙashin ka waɗanda suke ma hidima suna maka aiki ko dai a gida ko a kamfanin ka ko a wajen aiki za mu ci gaba daga hadisi na 159 insha Allah ta'ala babi na 83 shine babu su'il malaka babin da yake magana akan mummunan riko shine su'ul malaka mummunan riko ko dai rikon bayi ko rikon yaranka ko rikon wasu waɗanda suke maka hidima waɗanda ke ƙarƙashin ka saboda haka yasa al-Imam al-Bukhari bai saka rikon bayi ba sai dai yace su'ul malaka mummunan riko wannan babi yana karantar da mu game da hukunci na mummunan riko isa'atul rajuli limamalikihi wal khudda mutum ya zama yana cutarwa ga bayinsa yana cutarwa ga waɗanda suke masa hidima hadisi na 159 haddathana abdullah ibn salih al-imam al-bukhari yace abdullah ibn salih يا بام لاباري قال حدثني معاوية بن صالح ya ce Mu'awiya bin Salihin ya karantar da shi an Abdullah an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi ya karbo hadisi daga babansa shine Jubair bin Nufair an Abi Darda'i ya jiyo maganar Abu Darda'i Abu Darda'i yana cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Darda'i sunansa Uwaymir bin Zayd al-Ansari Uwaymir bin Zayd al-Ansari amma ya shahara da al-kunyar da ake kiransa Abu Darda annahu kana yaqulu lin-nas Abu Darda'i wannan sahabin ya kasance yana gaya wa mutane yakan ce wa mutane nahnu a'rafu bikum mu sahabbai mun fi sanin ku min al-bayatirati bid-dawabi fiye da sanin da zagi yake matabobi mu sahabbai mun fi sanin ku mutane mun fi sanin halayen ku fiye da sanin da mai rikon dabbobi mai renan dabbobi shi ake kira su ake jam'un sa al-bayatir mu'alij ad-dawabi wanda ke kulawa da dabba don mutumin da ke kulawa da dabba yana karantar halinsa yana karantar halin ita wannan dabba hatta wanda ke kiwon shanu yana karantar halayen dabbobin da suke tare da shi Abu Darda ya ce mu sahabbai mun fi sanin halayen ku ku mutane fiye da yanda mai rikon dabba yake sanin halin dabba sai ya faɗi ta yanda sahabbai suke iya gane halin mutum kada arafna khiyarakum min shirarikum mun riga mun san na ƙwaranku daga na banzanku mu sahabbai muna sanin na ƙware muna sanin na banza ba sai an gaya mana ba ta ya akai sukan gane na ƙware daga na banza amma khiyarukum na ƙware su ne masu alkhairi mutumin ƙware shi ake kira mai alkhairi khiyarukum na ƙwaranku alladhi yurja khairuhu shine wanda ake tamanin za a samu alkhairin sa mutumin da ake fatan za a samu alkhairi wurin sa to babu shakka mutumin ƙware ne wayu uman sharruhu mutumin da aka aminta an kubuta an saki jiki da cewa wannan mutumin ba zai cutar ba wanda an saki jiki da shi an aminta da al'amarin sa cewa ba shi da shar baya mugunta wa amma shirarukum na banzanku kuma ta inda muke ganewa falladhi la yurja khairuhu shine mutumin da ba a fatan za a samu alkhairi wurin sa ana zaune sai gashi ya taho mutane sai su watse saboda kowa ya san halin sa in ya zo guri sharri ya zo wato ba a tamanin alkhairi a tare da shi to wannan mutumin banza ne wato sahabbai suna gane mutumin banza ta inda halinsa yake ga mutane wala yu'man sharruhu shine mutumin da ba a aminta game da sharrin sa idan ana mu'amala da shi to ba a saki jiki saboda ana tamanin kafin a gama al'amarin zai yi wata mugunta ko zai cutar wa wala yu'taqu muharraruhu kuma ba a kubutar da wanda ya yanta ba a kubutar da wanda ya yanta wannan kaman zamanin da ke yanda Ibn al-Asir ya fassara wannan kalmar littafinsa An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith wal-Athar a mujallad na farko shafi 363 yace ai annahum idza a'taquhu istakhdamuhu fa idza arada firaqahum idda'u riqahu mutumin banza shine wanda yake da bawa yana da bawa ya yanta bawan amma bawan idan zai bar gida sai ya korafin cewa ai bai yanta shi ba to ba a iya kubutar da wannan bawa da ya riga ya yanta shine yace wala yu'taqu muharraruhu ba a iya kubutar da wanda ya yanta ya yanta mutum amma mutumin nan yana tabautar da shi ba hali ya rabu da shi da zaran zai rabu da shi sai ga mutane ai shi bai yanta shi ba to wannan alama ce ta mutumin banza hadisin nan isnadin sa ya inganta ko da yake Abu Darda'i bai ce annabi ne ya faɗi haka ba sallallahu alaihi wasallam illa dai kawai yace mu muna sani wato mu sahabbai mukan gane mutanen kirki daga mutanen banza daga cikin ku ya kuma faɗi ta hanyar da suke gane mutanen kirki da kuma mutanen banza Allah ka tsare mu ya faɗi hanyar da suke ganewa mutumin da ake tamanin akwai alkhairi tare da shi da mutumin kirki ne mutumin da ake sake jiki da shi ba a tunanin zai cutar da wani to wannan shi ne mutumin kirki. Amma duk mutumin da ba a sake jiki da shi ya shahara da mugunta, to wannan mutumin banza ne. Wannan shi ne mizanin gane mutanen kwarai da na banza wurin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda shi Abu Darda ya faɗa. Amma hadisin kamar tunda Abu Darda bai jingina shiga annabi ba, amma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kama da bayanin Abu Darda, hadisin Abu Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusu, wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya kan mutane suna zazzaune, su sahabbai, na zaune, annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai ya ce, ala ukhbirukum bi khairikum min sharrikum, kuna so in gaya muku na kwarai daga cikinku da kuma na banza, kamar yadda jama'a ke hada a yanzu. Wani ya miƙe tsaye ya ce, kuna so in gaya muku na kwarai da na banza, hankalin jama'a zai tashi, saboda su riga sun san annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da Allah, yana tare da mala'ika Jibrilu. Idan manzon Allah ya nuna ya tsakai na banza ne, ka tabbata na banza har wajen Allah. Saboda haka wannan tambayar ta tada hankalinsu kwarai, suna gudun kada fa manzon Allah ya nuna ɗaya bayan ɗaya. Saboda haka tambayar da manzon Allah ya yi babu wanda ya ba shi amsa, ba wai raini gare shi ba, la, saboda tsoron in suka ce eh, to fa asiri zai tu. Abu Huraira ya ce, fasakatu, duk suka yi shiru. Faƙala zalika salasa marratin, sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayarsu, kuna so in gaya muku na kwarai daga cikinku da kuma na banza, ina ma a ce annabi ya yi wannan tambayar yana zaune, ai da sauki. Amma sai da ya miƙe tsaye yana kallonsu ya ce, kuna so in gaya muku na kwarai da na banza? Sai da ya tambaya nan sau uku, faƙala rajulun na'am, sai wani mutum ya ce, kwarai kuwa. Wato kada dai a rasa wanda zai amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirna bi khairina min sharrina, ya rasulullahi ka bamu labarin na kwarai cikinmu da kuma na banza. Fa qala, sai manzon Allah ya ce, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu sharruhu, na kwarai cikinku shine wanda ake fatan za a samu alkhairi tare da shi, wanda ake aminta ana samun nutsuwa idan ana tare da shi, ba a tunanin zai cutar, ba a tunanin mugunta ta wajensa, to wannan shi ne mutumin kwarai. Wa sharrukum man la yurja khairuhu, na banza cikinku shi ne wanda ba a fatan za a samu alkhairi tare da shi. Wa la yu'manu sharruhu, kuma ba a aminta, ba a kuɓuta, ba a sake jiki da cewa wannan mutumin ba zai cutar ba, saboda kowa ya san shi mutumin banza ne. Wato mutumin banza shi ne wanda ba a tammanin alkhairi tare da shi. Kaga amsar da manzon Allah ya ba su sai ta kwantar da hankalinsu, domin da tammaninsu shi ne zai nuna su ɗaya bayan ɗaya da ya tsaye ce, ai wane na kwarai ne, wane na banza. Hadisin yana sunan Tirmizi, Kitabul Fitan, da kuma Shu'abul Iman na al-Imam al-Baihaqi. Hadisin yana Musnadul Imam Ahmad, Sahihu Ibn Hibban, ya tabbata, ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 2603. Kuma ba Abu Huraira kaɗai ba, Anas bin Malik shi ma ya ba da labarin haka, lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa miƙewa cikin jama'a ya musu wannan tambaya, kuma ya ba da amsar yadda ake gane mutumin kirki da mutumin banza. Hadisin yana Sahihu Sunan Tirmizi, hadisi na 2262, da kuma Sahihul Jami'i Saghir, hadisi na 3320. Littafin Tuhfatul Ahwazi, sharhin Sunan Tirmizi, sharhin wannan hadisin, a mujallar na 6, shafin 445. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Tibi, cikin masana hadisi na zamanin farko, ya ce, lamma tawahamu ma'anar tamyizi, sun riga hankalinsu ya tashi lokacin da manzon Allah ya yi musu wannan tambaya, kuna so in gaya muku na kwarai da kuma na banza? Takhawwafu min al-fadhiha, suna tsoron za a fallashe su, za a kunyata su, saka to shi yasa sahabbai suka yi shiru, ba saboda raini ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Hatta karrara salasa, sai da manzon Allah ya maimaita tambayar sau uku, ثم أبرز البيان في مورد الأمور sannan manzon Allah ya fito da amsa amma a dunkule kaga hikimar da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai fallasa kowa babu shakka Allah yana sanar da shi Allah yakan sanar da shi sirrin sahabbansa yakan gane na kwarai cikin sahabbansa da na banza annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani kafin ya bar duniya duk wani munafiki cikin sahabbansa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi saboda haka annabi ya sani amma saboda kyawun zama da kyawun karantarwa na annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba nuna wani da yatsa yace kai mutumin banza ne ba la sai ya bada amsar a dunkule ya bada mizani yanda zamu gane mutumin kwarai da mutumin banza me yake karantar da mu yana karantar da mu cewa idan kana so ka tabbata kai mutumin kwarai ne wajen Allah to sai ka dauki wannan mizanin da manzon Allah ya babu waye mutumin kwarai shine wanda mutane ke fatan za su samu alkhairi tare da shi saboda kyawun halinsa waye mutumin banza shine mutumin da jama'a ba su tammanin alkhairi wurinsa ba su tammanin alkhairi wurinsa saboda mugun halin shi ja'alana Allahu mimman yurja khairuhum wa yu'manu sharruhum Allah ka samu cikin waɗanda ake aminta game da sharrinsu ka samu cikin waɗanda ake fatan akwai alkhairi tare da su hadisi na gaba حدثنا إسام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هاني ابن هاني دين سننسا إبراهيم إبراهيم ابن هاني أما صبو ديا شهر دونا الكنية يسا با أما كيرن سنن ينا تشكم من ين الماجران الإمام أحمد بن حنبل يزم ابن هاني الماجران الإمام أحمد بن حنبل يرويتو حديثي كيس أيه daga Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah Al-Bahili ko sahabin manzon Allah ne kaga an samu gibi mai tsawon gaske saboda al-Imam Ahmad bai yi zamani da sahabban manzon Allah ba bare almajirin sa ya bada labarin sahabi don haka ya tsallake wasu mutane da bai kira sunan su ba ya tsallake wasu mutane da bai kira sunan su don haka yasa hadisin nan yana da rauni hadisin da'ifun mawqufan ya zama ya tsaya kenan ga shi wannan Ibn Hani din sami'tuhu yaqulu yake cewa naji shi yana cewa al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu al-kanudu mai butulci shine al-kanudu al-kanud mai butulci alladhi yamna'u rifdahu shine wanda ke hana tallafin sa yana da hanyar da zai tallafa amma ya ki bada tallafi yana da hanyar da zai taimaka sai ya ki bada taimako shine al-kanud Abu Umamah Al-Bahili yana fassara wannan kalma ta al-kanud saboda tazo cikin al-Qur'ani tana suratul Adiyat ayata 6 innal insana li rabbihi lakanud lallai mutum ga mahalliccinsa lakanud mai butulci dan adam mai butulci ne ga mahalliccinsa kalma ta al-kanud ta samu fassara mara kyau duka fassaran da sahabbai suka yi mata kamar yadda Abu Umamah Al-Bahili ya fassara da al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu mai butulci shine wanda ke hana tallafi yake rowan tallafi yana da hanyar da zai tallafa ya ga mutane na cikin hali na kakanikai ya ga wani ya shiga wani hali na neman taimako kuma zai iya taimakawa yaki sai ya ce shine al-kanudu kamar yana fassara ita wannan aya sana ana fassara al-kanud da kafiri ana fassara al-kanud da kafiri saboda kalma ta kafirci tana daukan ma'anar butulci li rabbihi lakanud akan ce al-kanud shine al-lawwam li rabbihi ta'ala kamar fassara Abdullah ibn Abbas al-kanud shine mai zargin Allah wanda ke iya fitowa karara ya zargi Allah saboda wani abu da ya hukunta mishi akwai mutanen da ke haka saboda sun shiga wani hali sai su ce Allah dan me kame kaza kaga yana zargin Allah dan me ya hukunta masa wannan kuma Allah bai hukunta sharri ga bawa duk abin da kaga ya same ka akwai alkhairi a bayan shi akwai hikima a cikin wannan hukunci da Allah ya maka mai kyau ko mara kyau saboda shi musulmi baya asara a rayuwar shi ransa ma in ya baci mala'ika na rubuta masa lada wajen Allah saboda Allah bai yarda ran musulmi ya baci ya tafi a banza ba labari mara kyau ya iso gare ka ranka ya baci sai mala'ika ya rubuta maka lada bare kuma akai ga cutar da jikinka ko cutar da dukiyarka, idan ma kisan ka aka yi babu haƙƙi shahada ce, to menene sharri cikin hukuncin Allah ga bawa? To amma ana samun mutumin da idan Allah ya hukunta wani abu gare shi sai ya zargi Allah, to shi ma ana kiransa al-kanud, in ji Abdullahi ibn Abbas. Sannan ana kiran marowaci as-sayyi'ul malaka, mai mummunan riko ga na ƙarƙashinsa, waɗanda wasu ke ƙarƙashin, wasu suna ƙarƙashin mutum amma ya zama baya kyakkyawan riko gare su, to shi ma da larabci ana kiransa al-kanud. Shi yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo ita wannan fassara ta Abu Umamah al-Bahili a ƙarƙashin wannan magana, domin yana magana ne akan hukuncin mutumin da yake mummunan riko ga mutane. Akwai wasu ƙarƙashinsa amma yana riko mummuna gare su, yana musu mugunta. Ka duba tafsirin suratul Adiyati aya ta 6, tafsirin al-Imam al-Qurtubi al-Jami' li ahkam al-Qur'an mujallad na 20 shafiyan 143, fassarar Abdullah ibn Abbas, inda ya jera waɗannan ma'ana, duka ma'anan kalma ta al-kanud babu mai kyau. To fassarar Abu Umamah al-Bahili yace al-kanudu alladhi yamna'u rifdahu, al-kanudu shine wanda ke rowan tallafi, wa yanzilu wahdahu yana sauka a tafiya shi kadai, wa yadribu abdahu kuma yana dukan bawa. Kaga dai an fassara mummunan riko shine ake nufi da wannan kalma ta al-kanu. Hadisin da'ifun mawqufan, akwai ma inda hadisin yazo inda aka jingina shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka riwaya ta wannan hadisin babu wacce ta inganta. Yana silsilatu da'ifa hadisi na 5833, da kuma da'iful jami'i saghir hadisi na 4304. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas, kamar yadda aka samu hadisin Abu Umamah al-Bahili wanda yake cikin Nawadirul Usul na Al-Hakim al-Tirmizi, shi ma bai inganta ba. Sannan akwai hadisin Abdullah ibn Umar, wannan ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda shi yake karfafa wannan hadisin. Abu Umamah al-Bahili yana cewa al-kanud shine mai rowan tallafi, mai sauka masauki shi kadai. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya hana kadai taka ka rika tafiya kai kadai, ka sauka inda zaka sauka kai kadai, ko ka kwana a gida kai kadai. Manzon Allah ya hana, ya saba ma ainihin sunnar sa. A hadisin Abdullah ibn Umar, annan nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil wahda, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kadai taka. Menene kadai taka? Shine ka rika tafiya kai kadai, inda zaka sauka ka sauka kai kadai, ka kama hotel kai kadai, ka mutu kai kadai, ba a sani ba, ai shine aibun. Saboda bako ya mutu a hotel a daki shi kadai ba, dama shi kadai yazo. Manzon Allah ya hana, inji Abdullah ibn Umar, annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kadai taka. Babu kyau ya zama kana abinka kai kadai, musamman tafiya, kuma sannan musamman ma tafiyan na dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam, inji Abdullah ibn Umar, ya hana an yabita ar-rajul wahdahu, mutun ya kwana shi kadai a gida, ko da naka ne, ya zama kai kadai zaka kwana a wannan gidan babu kyau. Aw yusafira wahdahu, ko yayi tafiya shi kadai, wanda hadisin ya sake bai ayyana dare ba, amma akwai wasu riwayoyi da suke tabbatar da tafiyan dare Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akai. Yana silsilatu sahiha hadisi na 60. Akwai riwaya ta Mu'az bin Jabal, irin hadisin nan da yazo bayanin Abu Umamah al-Bahili, wanda Mu'az dan Jabal shi kuma ya jingina maganar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda manzon Allah yake cewa ala unabbi'ukum bi sharrin nasi, ala unabbi'ukum bi sharrin nasi, shin kuna so in baku labari wanda yafi sharri cikin mutane? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man akala wahdahu, shine wanda ke cin abinci shi kadai, wa man arifdahu, yake hana yake rowan tallafi, yake rowan tallafi taimako, wa safara wahdahu, wanda ke tafiya shi kadai, wa baraba abdahu, kuma yana dukan bawansa. Kaga yayi kama da bayanin Abu Umamah al-Bahili da yazo cikin Al-Adabul Mufrad, amma gaba ɗaya duk riwayar da tazo da irin wannan lafazi bata inganta ba. Akwai riwayar Abu Umamah al-Bahili tace take Al-Adabul Mufrad, akwai riwayar Abdullah ibn Abbas tana cikin Nawadirul Usul da Al-Hakim al-Tirmizi, akwai hadisin Abdullah ibn Umar, akwai hadisin Mu'az dan Jabal, shi ma bai inganta ba, yana da'iful Jami'i saghir hadisi na 2173. amma dai fassaran kalma ta al-kanut ta dace da ainihin kalma ta al-qur'ani. Kalman nan ta al-qur'ani, Abdullah ibn Abbas ya fassara asali yanda larabawa suke fassara al-kanut, sai ya dace da fassaran Abu Umamah al-Bahili. Saboda haka koda a ce hadisin bai inganta ba, bayanin ya dace da ainihin fassaran ayata al-qur'ani. Wannan yasa al-Imam al-Bukhari ya kawo bayanin. Allah ka tsare mu. Hadisi na gaba, حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب. واتو الامام البخاري wannan hadisin ya kawo shi ta hanyoyi guda biyu yanda hanyoyin da hadisin ya iso gare shi hanyoyi ne guda biyu. Hanya ta farko ya fara bayani akan ta, amma hadisin yana dauke da hanyoyi biyu, sai dai mai yiwuwa ba za ka gane ba. Haddasana Hammad bin Salama, wannan hanya guda ce. Hammad bin Salama ya karantar da mu, shi kuma ya karbo daga wa Ali bin Zaidin, shi kuma Ali bin Zaid ya karbo daga Sa'id ibn al-Musayyib. Wannan hanya ta farko kenan. Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne. To matsalar ita ce hadisin labarin Sayyiduna Umar. Tunda ana maganar labarin Sayyiduna Umar, Sa'id ibn al-Musayyib bai haɗu da Sayyiduna Umar ba, saboda haka yasa hadisin nan riwayar tana da rauni. Ali ibn Zaid ibn Jir'an da'ifun, ga malaman hadisi shi Ali ibn Zaid din shi kansa yana da raunin hadisi, bare kuma Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i babu tabbacin ya ga Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, bare ya bada labari a kansa. Saboda haka malaman hadisi suna da sabani a kai kwarai, ba duk malaman hadisi suke daukan hadisin da ya zama kai tsaye Sa'id ibn al-Musayyib ya ruwaito shi game da Sayyidina Umar ba. Na'am tabi'i ne, amma Sayyidina Umar ya gama rayuwarsa kafin shi ma ya yi wayo bare har ya kai ga ba da labarinsa. To sai hanya ta biyu ita ce al-Imam al-Bukhari ya kawo daga nan. Waɗannan malaman da al-Imam al-Bukhari ya kirga dukkansu amintattun malamai ne, ba kamar wancan Ali ibn Zaid wanda yake da rauni ba. Hammad yace wa Hammad, ko kaga ya kawo wawun din nan shike nuna hanya ta biyu da na samu hadisi shine Hammad ibn Salama bai sake maimaita kalmar sunan baban shi ba, saboda ya riga ya kira shi a baya. Ka san ya ce haddasana Hammad ibn Salama, ya riga ya kira shi, saboda haka a yanzu sai yace wa Hammad, bai kira bin Salaman ba, amma dai ta wannan hanya har yanzu. An Habibin, amma shi ya karbo ne daga Habib bin Abi Qariba, ana kiransa Dinar. A wancan hanya Hammad bin Salama, an Ali bin Zaidin. Wannan hanya ta biyu fa, Hammad bin Salama, an Habibin bin Abi Qariba, wa Humaydin At-Tawil. Humaydun At-Tawil, wannan ita ce inkiyarsa, shi ne bin Abi Humaydin, anil Hasan. Wannan hanya ta biyu an karɓo hadisin daga Al-Hasan al-Basri. Hanya ta farko ba, an karɓo ta daga Sa'id ibn al-Musayyib. Dukkansu tabi'ai ne. Hanya ta farko ta Sa'id ibn al-Musayyib ce tana da rauni, amma hanya ta biyu ta Al-Hasan al-Basri, waɗannan malaman gaba ɗaya da suka ruwaito hadisin daga Al-Hasan al-Basri malamai ne amintattu, ana karɓan hadisinsu. Amma shi kansa Al-Hasan al-Basri cewa ya bada labarin Sayyidina Umar nan ma babu tabbas, saboda haka yasa hadisin ta kowace fuska yana da rauni. Al-Hasan al-Basri ya bada labari, inna rajulan, zamanin Sayyidina Umar akwai wani mutum, amara gulaman lahu, ya yi umarni ga wani yaronsa, akan kira bawa da suna al-gulam. Wani mutum yana da bawa, yema ya bawa nasa umarni, an yasnuwa ya jawo ruwa, yasnuwa yandahal ma'a min albi'iri lissati, ya jawo ruwa daga rijiya saboda aiban ruwa, saboda rijiya irin ta hamada rijiya je ta take da zurfin gaske, ba zai yiwu ka jawo gugan da kanka ba, saboda haka sai a ɗaura gugan a haɗa da raƙumi, wani yana kan raƙumin ya ja wannan ya kore raƙo ne, to raƙon shi zai ta jan wannan igiya har ya ciro gugan daga rijiya, saboda zurfinta da kuma nauyin ruwan da za a ɗebo. To shi wannan mutumin ya yi umarni ga bawansa ya jawo an yasnuwa ala ba'irin lahu, ya jawo ruwa a kan wani raƙuminsa. Fanamal gulamu sai yaron ya yi bacci, ba mamaki aiki ya masa yawa, ya gaji sai bacci ya kama shi yana kan raƙumin. Faja'a bi shu'latin min nari, sai mai gidan wannan bawa ya taho da makamashi garwashin wuta. Fa'alqaha fi wajhihi, sai ya watsa a fuskan shi, ya watsa a fuskan wannan yaron. Fataraddal gulamu fi bi'r, sai yaron shi kuma ya fada cikin rijiya. Ta amma da alama yaron bai mutu ba, kuma an ciro shi. Shi yasa yace falamma asbaha, lokacin da gari ya waye, ata Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, sai ya taho ga sayyidina Umar, ya taho majalisin sayyidina Umar suna hada idanu da sayyidina Umar. Fara allazi fi wajhihi, yaga irin abin da ke fuskar sayyidina Umar. Kaga labari ya iso ga sayyidina Umar ga abin da ya aikata ma wannan bawan nashi. Saboda haka yana zuwa suna hada idanu da sayyidina Umar, sai ya gane cewa lallai fa fuskar sayyidina Umar a daure take, da alamar abin da zai biyo baya ba zai yi kyau ba. Bai jira sayyidina Umar ya bude baki ba, fa a taqahu, sai ya ce na yanta yaron. To kaga ya kubutar da kansa, ko ya yi hikima. Hadisin munqati, saboda riwayar Al-Hasan al-Basri an Umar, riwaya ce da babu bata inganta ba. Amma a sahihu Muslim akwai hadisin da ke karfafa wannan, kamar yadda muke cewa da'iman idan kaga wani hadisin da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin al-Adab al-Mufrad, to ko da hadisin bai inganta ba, in kai lalaba cikin hadisai na manzo za ka samu wani hadisi wanda ke karfafa ma wannan. Akwai hadisin al-Imam Muslim, hadisin Abdullah ibn Umar yana sahihu Muslim kitab al-Aiman, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man latama mamlukahu aw darabahu fakaffaratuhu an yu'tiqahu wanda ya mari bawansa ko ya dake shi, to kafaransa wajen Allah shine ya yanta wannan bawa. Idan ba yanta bawan yayi ba, to fa har yanzu ba a yafe mar ba. Marin bawa ko dukan bawa, kafaransa shine ka yanta bawan. To kaga ya dace da ainihin labarin da ya zo din, saboda shi lokacin da ya ga fuskar sayyidina Umar a daure, nan take sai ya ce ya yanta wannan bawa. Tunda ya yanta bawan, kaga ya saukar da fushin sayyidina Umar gare shi. Sai babi na 84, bai'ul khadimi min al-a'rab. Wannan babi yana karantar da mu sayar da bayi. Kaga ya kira bayi da suna da bawa da sunan al-khadim, sayar da bawa min al-a'rab ga larabawan ƙauye. Kana da bawa sai ka sayar da su ga bawan nan ga larabawan ƙauye, wato yana nufin ba laifi bane. Ya kawo hadisi na 162, haddathana Sulaiman bin Harb قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر امرا عن ابن امرا سنن محمد بن عبد الرحمن عن امرتا مهيفيسا بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة امرا وتماتا تي مي علمي daga cikin daliban Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tana cikin matan da Aisha ta yi musu tarbiyya, ta karantar da su addini. Amra ta ba da labarin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda. Anna Aisha ta radiyallahu anha dabbarat amatan laha, Aisha ta yi alƙawarin ƴanci ga wata baiwata. Amma alƙawarin ƴanci na a bayan tara su, bawan da aka yi masa wannan alƙawarin ƴanci shi ake kira al-mudabbar. Aisha ta ce mata, idan na rasu to kin samu ƴanci. Ana irin wannan gabawa, kaga dai an sa mar tammanin zai samu ƴanci nan gaba, an sa masa tunanin cewa nan gaba zai samu ƴanci. To ana nan fashtakat Aisha, sai Aisha ta kamu da rashin lafiya, shine ishtakat. Aisha ta kamu da rashin lafiya. Fasa'ala banu akhiha, sai ƴaƴan dan uwanta yaran dan uwan Aisha tunda ita ba ta da yaro dama amma tana da yan uwa maza ai ya zama aka samu yaran dan uwanta da suka tambayi tabiban wani likita min az-zutti yana daga bakaken India ka san India akwai launin baki akwai zaka ga India ne amma mutum zaka gan shi baki ne to waɗannan bakake na India su ne da larabci ake kiran su az-zutti tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su a Madina wato zamanin su Aisha zamanin sahabbai ya zama suka tambayi wannan tabiban min az-zutti wato masani daga ainihin bakaken fatan India in ka duba lisanul arab mujallal na 7 shafin 308 wahum jinsun min as-sudan wal hunud wato wani jinsi ne na bakaken fata da suka yi auratayya da India suka hayayyafa duk wanda ke ganin India zai rika ganin irin su zaka ga mutun ne asali India ne amma kuma launin bakar fata ne zaka gan shi baki ne su ake kira zutu faqala sai mutumin ya ce musu innakum tukhbiruni an imra'atin mashura ni fa kuna bani labarin mace ce da an mata sihiri suna ba shi labarin Aisha ga rashin lafiyar da take sai mutumin ya ce musu matan da kuke bani labarin nan game da ita an mata sihiri fa ukhbirat Aisha sai aka zo aka ba mu Aisha labari Allah ya kara mata yarda qalat Aisha bata dauki labarin ba sai da ta tambayi ita baiwan sahartini shin kin min sihiri fa qalat na'am sai ita baiwa ta ce kwarai kuwa na miki sihiri fa qala sai Aisha ta ce walima dan me kika min sihiri sai Aisha ta ce la tanjaina abadan da na miki alƙawarin yanci bayan na rasu to yanzu ba za ki tsira ba har abada tunda har kin yi sihiri kuma ni din ma kika yi wa sihiri summa qala sai Aisha ta ce ma ƴaƴan wannata bi'uha min sharril arabi malaka ku sayar da ita wannan baiwa ga larabawan ƙauye waɗanda suke da munin riƙon mutane ai ba ta yi laifi ba saboda mugunta ne ta saka mata da shi Allah ya sa mun gane ba laifi ba ne ku sayar da ita ga mafi sharrin larabawa ta wajen riƙon bayi shine sharrul arabi malaka a samu ƙauyawa waɗanda suka yi munin riƙo a je a saida musu ita wato ba za a saida ita ma ga na birni ba saboda kansu ya waye a samu ƙauyawa waɗanda suke da mugunta Aisha ta ce su za a sayar ma wannan baiwa aqsan nasi mu'amala lil abi hadisin yana da inganci ƙwarai wannan hadisin ya inganta isnadinsa hadisin yana fustadul imam ahmad abinda Aisha ta ce shine idan kun saida ita tunda da can na riga na yi alƙawarin yantar da ita to idan kun saida ita waje alu samana hafi misliha wannan kudin sai ku sayo wata mace wata baiwa irin wannan din baiwar da darajarta ta kai daidai da ita wannan baiwa ku sayo wata baiwa da darajarta take daidai da ita sai ku kawo ta kaga kenan Aisha ta musanya ta wancan alƙawari da ta yi za ta tabbatar da shi amma ban da ita hadisin yana cikin muwatta ta al-Imam Malik hadisin 841 al-Imam Malik ya kawo labarin da tsawo yace an Aisha annaha kanat a'taqat amatan laha Aisha ta kasance ta yantar da wata baiwarta summa inna Aisha maridat ba'da zalika ma sha Allah sannan Aisha ta samu rashin lafiya na tsawon lokaci wanda Allah kadai ya sani ta yi wani jinya tsawon lokaci wanda Allah ne kadai ya sani fa dakala alaiha sindi sai ga wani likitan sindi yankin sind shine yankin da ya gama da Pakistan zuwa India fa qala laha sai ya ce mata kaga a wannan hadisi da ya zo cikin muwatta shi likitan da kansa ne ma yake ba ma Aisha labari ya ce mata anti matububatun an miki sihiri ka kala da Aisha sai ta ce man tabbani waye min sihiri kala sai ce imra'atun min na'atiha kaza wa kaza wata mace ce da sifanta kaza da kaza fa wasafa fa kala da Aisha ta ce ud'u li fulanatan ku kira min wance ita baiwar tata li jariyati laha fa wajaduha fi baiti jirani laha suka sami ita baiwar a gidan makwabta fi hijriha sabiyun qad bala ya zama a cinyar ita baiwan akwai wani jinjiri da ya riga ya yi fitsari, faƙala sai ta ce hata a gusila baular sabi bari in wanke fitsarin yaron kafin nan zo, faga salatu sun ma'aja'ad ta wanke fitsarin sannan sai ta zo. Faƙala laha Aisha, sai Aisha ta tambaye ta, asa hartini shin kin min sihiri? Ƙalat na'am, ta ce ƙwarai kuwa. So kaga abin da ya haɗa labarai guda biyu ɗin nan shi ne, ita Aisha ba ta yarda da maganar da yaran wanta suka ba ta labari ba, sai da ta sa aka kirawo shi wanda ya faɗa, ta tambaye shi da kanta ya faɗa, sannan ta aika a kirawo ita baiwan, baiwan ta zo ta tambaye ta, ƙalat na'am, ta ce ƙwarai, wanda shi ake kira al-iqrar, ta tabbatar da kanta ta yi sihiri. Ƙala sai Aisha ta tambaye ta dalili, lima don me kika yi min sihiri? Ƙala sai ta ce ahbabtul itqa, ina son yanci, kuma ke kin ce sai kin rasu don samu yanci. To kaga idan ko Aisha ta mutu ai za ta samu yancin ko? Fa qalat Aisha, sai Aisha ta ce fa wallahi la tu'taqina abadan, na rantse da Allah ba a sake yantaki, wato ni ba zan yantaki ba har abada. Fa amarat Aisha ibn akhiha an yabi'aha min al-a'rabi, hada wannan hadisin al-Imam Malik, Aisha ta yi umarni ga wani dan uwanta ya sayar da ita wannan baiwa ga Larabawan ƙauye. Mimman yusi'u milkataha, mimman yusi'u milkataha, kamar yadda ya zo cikin al-adabul mufrad, bi'uha min sharril arabi malaka, ku nemi ƙauyawa da suke da munan riko gabayi ku sai da ita gare su. Suma ƙala ta ce, thumma bta'li bi samaniha raqabatan, ku sayo min wata baiwa da wannan kuɗin. Suma a'tiqha, sannan ya ce idan kun sayo ita wannan baiwa ka ƴanta baiwan. Kaga ta gaggauta ƴantarwan amma ba ga ita wannan ba, tunda wancan alƙawari ta riga ta yi shi. Fa fa'ala, shi wannan yaron wanta ɗin ba a dai ayyana sunansa ba, kamar yadda ba a ayyana ainihin sunan ita baiwar Aisha da ta yi mata sihirin ba. Faƙalat amra, ita amra da ta ba da labarin nan a hadisin muwatta, sai ta ce falabisat Aisha tuma sha Allahu min az-zaman, ita Aisha ta zauna tsawon lokaci. Thumma annaha ra'at fi an-nawmi, sai ta yi mafarki, anigtasili min thalathati abarin, ki yi wanka da gari jiyoyi guda uku, a mafarkin aka nuna mata, ya muddu ba'duha ba'dan, rijiyoyi guda uku da suke kusa da juna inda ya zama suna haduwa ta ƙasa. Waɗannan rijiyoyi, idan aka samu rijiyoyi guda uku kusa da juna, to a ɗebo ruwa daga kowace rijiya ki zo ki wanka da shi. Fa innaki tushfaina, za ki samu waraka. Qalat amra, amra ta ce fadakhala ala Aisha Isma'il bin Abdullah bin Abi Bakr da kuma Abdurrahman bin As'ad bin Zurara, Abdurrahman bin As'ad bin Zurara da Isma'il bin Abdullah bin Abi Bakr as-Siddiq, ya zama sun shigo gare ta. Wa zakarat lahum Aisha allati allazi ra'at, Aisha ta gaya musu mafarkin da ta yi. Fantalaqa ala qanatin, suka tafi neman wannan ruwa. Fa wajadu abaran salasa, suka samu rijiyoyi guda uku babu shakka, ana cewa yankin Quba, inda masallacin Quba yake. Wajen Quba suka samu wasu rijiyoyi guda uku, ya muddu ba'duha ba'dan, kamar yadda ta gani a mafarki din. Fastaqaw min kulli bi'rin minha salasa shujub, ya zama sun ɗebo ruwa daga kowace rijiya, aka ɗebo hatta mala'u shujuba. Thumma ataw bihi Aisha, suka zo da ruwan ga Aisha. Faghtasalat, ta yi wanka da wannan ruwa. Fashufiyat, sai Allah ya warkar da ita, kamar yadda ta gani a mafarkin. Wannan hadisin al-Imam Malik ya kawo shi cikin Muwatta, al-Imam Shafi'i ya ruwaito shi, yana cikin Kitabu al-Ummu, al-Imam al-Hakim littafin sa al-Mustadrak, da al-Imam al-Baihaqi, al-Imam ad-Dayrakutni, masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar Ibn Hajar a littafin sa Talkhisul Habir a mujallal na shafin 111, haka nan Fathul Bari mujallal na 5 shafin 172, in ka duba Irwaul Galil mujallal na 6 shafin 177. Don haka babu shakka labarin ya tabbata, kamar yadda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Adabul Mufrad. Kuma bayan wannan al-Imam Malik har yanzu ya kawo hadisi na 1624 a cikin Muwatta, labarin Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar ita Aisha, anna Hafsa zaujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ita ma Hafsa, haka ya faru da ita, an samu wata baiwarta da ta mata sihiri, kamar yadda Aisha aka samu baiwanta da ta yi mata sihiri, haka nan ita ma Hafsa. Amma ita qatalat jariyata laha saharata, ita Hafsa ta sa an kashe wannan baiwar, ba kamar Aisha yadda ta ce a je a sayar da ita wannan baiwa ba. Waqad kanat dabbarata, ita ma Hafsa ta yi alƙawarin ƴanci ga ita wannan baiwa a bayan rasuwanta. Fa'amarat biha faqutilat, ta yi umarni aka kashe ita wannan baiwa. A hadisin ya zo ta labarin Abdullah ibn Umar, lokacin da Hafsa ta kira ita wannan baiwa, wa atarafat bizalika, baiwa ta tabbatar lallai ta yi ma Hafsa sihiri, Allah ya kara mata yarda. Fa'amarat biha Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab, Abdurrahman bin Zaid bin al-Khattab ta yi umarni ga Abdurrahman, yaro dan uwan Sayyidina Umar bin al-Khattab, ta ce ya kashe ita wannan baiwa, faqatalaha, sai ya kashe ta. To Hafsa ta sa wani yayi kisa, sannan akwai shugaba a ƙasa, shine Sayyidina Usman, zamanin Sayyidina Usman shine halifa. Labari ya iso ga Sayyidina Usman, Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta sa yaron dan uwanta ya kashe ita baiwarta saboda ta mata sihiri. Sayyidina Usman ya ce ba daidai bane, ba daidai bane, saboda me ba daidai bane? Mutum ya dauki hukunci a hannunsa, akwai hukuma wanda za a kai kara gabanta, idan ma hukuncin kisa ne, hukuma ce ke da damar yi. Amma idan aka kyale ɗaiɗaikun mutane za su tsaye da hukunci da kansu, to ƙasa za ta lalace, saboda zai zama babu doka. Na'am, Hafsa an sani da wuya ta yi wani abu na kuskure da ya kai girman kisa, alhali babu hujja. Amma idan aka samu wani kuma ya ce zai koyi da Hafsa fa, Allah ya sa mu gane, wanda shi kuma bayi da tabbaci a kai, tammani yake kawai zai sa a kashe wani. Saboda haka Sayyidina Usman ya kyamatar da abin da ita Hafsa ta aikata, shine sai Abdullahi bin Umar, shi kuma yana gurin. Abdullahi bin Umar da ba da labarin, sai ya ce yanzu kai Sayyidina Usman tunkiru ala ummil mu'minina min imra'atin saharata wa atarafat, ka ko gane matar da kake kyamar abin ta aikata? Da farko dai matar manzon Allah ce Hafsa, na biyu baiwarta ce, na uku baiwar sihiri ta mata, na hudu ta yi ikirari. Ka sakata Sayyidina Usman, Sayyidina Usman ne ya shiru, saboda babu amsar da zai bada. Mafi dacewa ga irin wannan zance shine a daina, Sayyidina Usman ya shiru. Amma dai babu shakka abin da ya faɗa haka ne, ba daidai bane ya zama mutum ya ɗauki hukunci a hannunsa. Yana kitabul istiskar na Ibn Abdul Barri, sharhin Muwatta, wanda a dalilin haka yasa aka samu malamai da suke ganin kisan mai sihiri ba tare da an kai gaban hukuma ba baya zama laifi, wanda kuma shine abinda Sayyidina Usman yake gudu, domin daga baya za a samu wanda zai yi kisa sai ya ba da hujja da Hafsa, Allah ya kara mata yarda. In ka duba al-istizkar na Ibn Abdul Barri, sharhin Muwatta, kitabul uqul, babu ma jaa fil qilati was-sihri, mujallad na 8 shafi na 159, Ibn Abdul Barri ya tabbatar da wannan labari, ya yi sharhi a kansa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibn Abdul Barri sharhin waɗannan hadisai, labarin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam, Aisha da Hafsa, Allah ya kara musu yarda, game da sihirin da bayinsu suka yi musu. Wannan ya auku bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Littafin al-Istizkar ya ce wa fihi isbatun nushra, wannan labarin ya tabbatar da ilimi mai yawa, wanda daga ciki akwai hukuncin warware sihiri, sannan akwai hukuncin aiki da korafi. Ya ce wa amma min jihatin nazari fa dima'ul mu'minina mahdura, duk abin da ya shafi zubar da jini, bayyowa a yi wannan hukunci sai an bi matakai da shari'a ta tabbatar, na bincike da hujja. Fala tustabahu illa bi yaqin, ba a halatta zubar da jinin musulmi sai fa idan akwai yaqini a kai. Wannan ya nuna cewa mai sihiri hukuncin kisa ne a kansa, domin Hafsa matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa manyan malamai suka tafi akan wannan hukunci, kamar al-Imam Malik domin ya kawo labarin Hafsa ne don ya tabbatar da hukuncin sihiri, tsafi. Ya ce, "As-sahiru allazi ya'malu sihira, matsafi da ke sihiri, walam ya'mal zalika lahu ghayruhu, ya zama ba wani ne ya yi masa ba. Huwa mislu allazi qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi kamar wato yana cikin waɗanda Allah ya magana a kansu a aya ta 102 ta suratul Baqara wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq dan mutumin da zai sai sihiri a lahira ba shi da rabo inji Allah madaukaki Allah ka tsare mu saboda haka yasa boka tafiya gurin sa hadari ne musiba ce akwai asarar addini kuma akwai asarar ma mutunci a duniya akwai asarar mutunci a duniya yanzu bai ma kai sati guda ba wani gari cikin garuruwan arewa inda wata mata ba ta da lafiya aka je wurin likita aka yi gwaje-gwajen da duk za a yi ba a gano ciwon ba likita ya ce ku koma gida a ji a nemi magani ai ba wai yana nufin a je gun boka ba ne idan doctor ya faɗa ma wannan doctor ya kan ce ka je gida a nemi magani saboda tana yiwuwa maganin a samu a gida amma ba wai idan an ce ma ka je gida a nemi magani sai a je gun boka ba daga nan kawai suka je gurin boka boka ku sai ya dubi wani tsoho na cikin makwabta sai ya ce wannan tsohon makwabcinku ai shi ne maye ne shi ya kama ita wannan mata su ko waɗannan yara ba su tsaya ba zuwa suka kama wannan dattijo da duka sai ya mutu to yanzu maganar da nake ma rigimar ta kai an kama mutum ya kai ɗari yanzu haka ba wai maganar ta daɗe ba ne yanzu haka saboda bala'i na boka sun ma yi sa'a bai gaya musu kakanta ne ba dan boka yana iya faɗa ma haka ya ce ai kakanka ne ya kama ka da maita to a nan duniya babu rabo ga mai zuwa gun matsafi bare a kiyama in ji Allah wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq don haka al-imam malik yace fa ara an yuktala zalika duk mutumin da aka samu yana sihiri al-imam malik yace ni a fahimta ta hukuncin kisa ne akan shi iza amila zalika huwa nafsuhu ya zama shi da kansa ya sihiri ta hukuncin kisa ne haka na al-imam shafi'i shi mai tabbatar a littafin sa kitabul kitabul istisqa الحكم في الساهر والساهرة سنن بابل المجلد نفر كون شافين 293 وامر عمر ان يقتل السحار عندنا سيدنا عمر لوكacin da yake shugabanci yayi umarni duk inda aka samu matsafa a kashe su zamanin sayyidina umar hukuncin kisa ne akan matsafa yayi umarni ne wallahu ta'ala a'lam in kana sihr kama wasafna shirkan wa kadhalika amara hafsa yace anan irin umarnin da sayyidina Umar ya bada tana yiwuwa a lokacin don sihiri iri-iri ne akwai sihiri wanda ya kai ga shirka akwai wanda bai kai ga shirka ba to amma ai Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam inji al-Imam Shafi'i ita ma tayi umarni a kashe ita wannan baiwar ta saboda tayi mata sihiri amma ita Aisha fa bata ce a kashe ta ba baya ga cewa ita baiwar tayi ikirari da cewar tayi ma Aisha sihiri amma duk da haka Aisha bata ce a kashe ta ba wa tace a sayar da ita ga ƙauyawa irin umarnin da ita Aisha ta yi kawai kenan walam ta amuru bi qatliha me yasa ita Hafsa ta sa aka kashe bai wadda ta yi mata sihiri ita kuma Aisha Allah ya kara musu yarda ita kuma Aisha bata sa an kashe ta bata sa aka sayar da ita shine al-Imam Shafi'i yace fayushbihu an takuna lam ta'rif masihru faba'atha tana yiwa ita baiwar bata ma san meye sihiri ba saboda haka tayi aiki ne da rashin sani saboda haka kaga kuwa mutumin da ya aikata abu akan jahilci ana karban uzurin sa li'anna laha bai'aha inda la yace Aisha tana da damar ta sai da ita tunda alƙawarin yanci ne lokacin sa bai yi ba tana iya fasawa wanda wannan yana cikin hujjoji wanda malamai suke tabbatar da haka walau yace walau aqarrat inda Aisha anna sihra shirkun al-Imam Shafi'i yace ni a fahimta ta da a ce ita ma wannan baiwan ta gaya ma Aisha ta tabbatar ma Aisha ta san matsayin sihiri ta san cewa sihiri shirka ne matar katqatlaha al-Imam Shafi'i yace ita ma Aisha da bata bar kisan wannan baiwar ba kamar yanda Hafsa ta kashe illam ta tubi idan bata tuba ba saboda haka babu shakka yana daga cikin abubuwan da ke warware imanin mutum ya warware aikinsa wanda kuma mutane ba su dauke shi komai ba matsala ta sihiri wannan yana cikin dalilan da yasa malamai suke cewa ai sihirin da aka ce an yi ma Aisha ba sihiri ne na shirka ba, domin da sihiri ne na shirka da Aisha ba tabbata kamar yadda al-Imam Shafi'i ya faɗa, wannan idan sihiri ne shine sihirin da ya zama an hado itatuwa da sauransu aka yi mata wanda zai cutar da ita dai kawai, zai cutar da Aisha din ta haka hatta rasu, amma ba wai ainihin sihiri ba. Abin da ya shafi kamar su hayaki da sauransu, kai ta mutu ummul mu'minin fa yatahaqqaqu iktuha, saboda ya zama ita Aisha ta rasu, ita kuma yancin ta ya samu, tunda alƙawarin da aka yi mata sai Aisha ta rasu kafin nan za ta samu yanci. Wannan ya tabbata babu shakka wajen malamai da yawa kamar al-Imam al-Baihaqi, yana da littafin da ake kira Ma'rifatu Sunan wal Athar, kitabu diyat babu hukumi fi sahiri, da littafin al-muhalla bil asar na al-imam ibn hazmi mujallad 12 shafin 378. Wannan dalili ya sa malamai suke cewa ajiye mace ta yi maka hidima yana da hadari. Daga cikin malaman da ke faɗin wannan akwai Ibn al-Usaymin, ya ce to matan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan fa waɗanda suka ajiye mata suna yi musu hidima, matan ma a matsayin bayinsu, amma basu bar ƙoƙarinsu ga sun cutar da su ba. Bare kai a yanzu wanda darajar kama bata kai na waɗannan mata ba, Allah ya ƙara musu yarda. Ya ce to fa kaifa alhalu ma a gairiha, don haka yasa ba haram bane mutum ya rike wata baiwa wata mace da za ta rike masa aikatau idan dai musulma ce, amma malamai na nuna haɗarinsa ya fi alherinsa yawa, haɗarinsa ya fi alherinsa yawa. Kuma abu da ya kamata mu sani, aqidar salaf ita ce sihiri yana aukuwa. Karkaje an ce ai Aisha bai wata ta yi mata sihiri, Hafsa bai wata ta yi mata sihiri, wanda duk malaman sunna sun tabbatar da shi. Malaman da suka karantar da mu hadisan da ke koya mana sallah da alwala, su suka tabbatar labaran nan gaskiya ne. Ba za ka ɗauki wannan kabar wancan ba, ba zai yiwu ka ɗauki labarin da suka bayar ka ce ba za ka gaskanta shi ba, amma kuma labarai da suka bayar na ibada ka gaskanta, wannan kuskure ne. Aqidar ahlus sunna ita ce sihiri yana aukuwa, sihiri yana aukuwa. Kuma ya dace da maganar Allah cikin Al-Qur'ani, suratul baqara aya ta 102, wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah. Allah ya tabbatar da sihirin yana cutarwa, amma mai sihiri bai iya cutar da wani da sihirinsa sai da izinin Allah. Idan Allah ya yi izini shikenan, saboda kamar yadda muka ce shi musulmi duk abin da ya same shi kafara ce gare shi, matukar wannan abin mummuna ne. Saboda haka dan sihirin ya yi tasiri jikinka ba asara ba ce gare ka, dada kusantar Allah ne, dada samun hanyar tsarkaka ne daga zunubanka. Don haka malaman sunna sun rubuta dalilai, hujjoji, martani ga waɗanda ke ganin sihiri ba zai iya kama manyan sahabbai da sauransu ba. Daga cikin akwai ma littafin da Dr. Umar Al-Ashqar ya rubuta na martani a kai, wanda yake magana akan sihiri kansa, wani littafi ƙarami, Alamus Sihiri wa Sha'waza, shafi na 181. Kafin shi ma Ibn Qayyim al-Jawziya ya yi magana game da tasirin sihiri a aqidar salaf. Tabbas sihiri yana da tasiri, amma haramun ne. Sihiri haramun ne, amma yana aukuwa ko bai aukuwa, a aqidar ahlus sunna sihiri yana aukuwa. Ka duba Bada'i'ul Fawaid mujallad na shafi 192, da Al-Hafiz Ibn Hajar Fathul Bari mujallad na shafi na 227, hatta Al-Qadi Iyad mai littafin Ash-Shifa, wanda yake magana game da darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, littafin Ash-Shifa da yayi magana game da hakkokin manzon Allah, ka duba mujallad na shafi 863, ya yi magana musamman game da sihiri, shin yana da tasiri ko bai da tasiri. Ya tabbatar da wannan, ita ce aqidar salaf. Don haka idan aka ce za mu yi magana ne akan tabbatan sihiri, magana ce mai tsawo, magana ce mai tsawon gaske. Abu na biyu wanda Ibn Abdul Barri ya faɗa cikin sharhin labarin Aisha da ya zo cikin Muwatta a littafinsa Al-Istizkar shi ne, ya ce mun samu ilimi na halalcin warware sihiri. Saboda ita Aisha gashi mafarki ta yi mafarki, an ce mata akwai wasu rijiyoyi guda uku, ki ɗebi ruwan kowace rijiya ki wanka da shi, in ki wanka da shi za ki samu sauki. Ta gaya ma wasu yaran 'yan uwanta da suka zo wurinta, ta gaya musu, suka tafi suka nemo suka ɗebo mata wannan ruwa. Lokacin da ta yi wanka da shi kuma Allah Maɗaukaki ya ba ta sauki. ibn abdul barri yace fihi isbatun nushra shi ake kira an nushra warware sihiri ya tabbata cewa ba laifi bane wa annaha qad yuntafa'u biha ana iya amfana da hanyar warware sihiri ya wannan ya tabbatar mana da wannan don inda a ce laifi ne Aisha da ba za ta yi aiki da wannan mafarkin ba amma tun da kaga Aisha ta yi aiki da mafarkin ya gwada cewa ba laifi bane don ta yi kokarin warware sihiri sai dai shi warware sihiri yana da magana mai tsawo shi ma yana da magana mai tsawo illa mu takaita da bayanin da Ibn al-Usaymin yayi Allah ya masa rahama yana cikin majmu'u fatawa na Ibn al-Usaymin mujalladi na farko shafin 238 yayi wannan maganar kuma a sharhin Fathul Majid ina da littafi da sharhin Fathul Majid yayi magana a cikin wannan littafin nasa nan ma game da mas'ala ta warware sihiri yace halu sihiri anil mashur an-nushra al-asahhu fiha annaha tanqasimu ila qismay warware sihiri ya kasu kashi biyu inji Ibn al-Usaymin kuma gaskiya ne kashi na farko an takuna bil qur'an al-karim wal adiyati ash-shar'iyya wal adwayati al-mubaha fa hadhihi la ba'sa biha za a warware sihiri ne ta karanta ayoyin al-qur'ani ko addu'o'i da suka tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bu tabbata daga bakin annabi ba idan addu'o'in ba su da wata ma'ana mara kyau aka yi amfani da addu'a wajen warware sihiri ko aka yi amfani da itatuwa na halal idan aka ce itatuwa na halal babu tsatsuba babu wato champi tare da su ya zama an debo ganye aka yi amfani da shi yace fa hada la ba'sa bihi lima fihi min al-maslaha wa adam al-mafsada saboda ciki an samu maslaha tunda a dalilin sa an samu lafiya kashi na biyu fa idza kanat nushra bi shay'in muharram ya kasance warware sihirin cikin sa akwai haram ya za a yi a samu haramta wajen warware sihiri shine a je wurin matsafi ya warware tsafi kaga haramta shigo za a warware sihiri da wani sihiri misluhu fa haza mawdi'u khilafin baina ahli al-ilm yace to nan ne aka samu sabani wajen malamai magabata fa min al-ulama man ajaza lil-barura akwai malaman sunna da suka ce babu laifi idan aka yi wa mutun sihiri ya tabbata sihirin ne babu shakka wani mai sihiri yace zai iya warware masa da sihiri akwai malaman da suke ganin babu laifi babu shakka an same su ko manyan malamai kamar al-imam Ahmad bin Hanbal kamar Abdurrahman ibn al-Jawzi kamar al-imam al-Bukhari shi kansa al-imam al-Bukhari wanda ke da littafin al-adab al-mufrad kamar ibn Hajar mai sharhin sahih al-Bukhari kamar al-imam al-Tabari mai tafsir kamar ibn Battal yana cikin masu sharhan al-imam al-Bukhari sahih al-Bukhari in ka koma ga malamin farko akwai al-imam al-Sha'bi da sauransu mazhabar hanbaliya tana da wannan fahimta in ka duba sharhi sunna na al-imam al-Bagawi yayi magana akai da kuma zadul ma'ad na ibn al-Qayyim al-Jawziyya zadul ma'ad na ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana akai haka nan littafin sa'ilamul muwaqqi'in الرب العالمين مجلد نحو شافين 396 sun yi magana akai akwai malamai da yawa manyan malamai da suke gani idan sihiri aka yi mutun ya zama babu hanyar da za a warware wannan sihiri sai ta wani sihiri akwai malaman da ke ganin ba laifi bane dan an kai ga wancan mai sihiri dan ya warware wannan sihiri amma kashi na biyu malaman sunna suka ce haramun ne idan aka yi mutun sihiri ya warware sihiri da haram ko da wani sihiri idan aka ce da haram shine a ce amma mutun sihiri amma ba za mai warware sihirin sai ce ba za mu iya warwarewa ba sai mun hada da giya ko sai an hada da jinin alade ko jinin kare ko jinin mutun ko wani abu kaga haramun ne to idan ya zama warware sihiri zai kunshi haram ko zai kunshi wani sihiri wannan malamai sun ce haramun ne dalilin sa kuwa saboda an samu hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Jabir bin Abdullah wanda manzon Allah yake cewa an masa tambaya anin nushra saboda tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam an san abin da ake kira an nushra shine warware sihiri saboda haka an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ya rasulullah menene hukuncin warware sihiri sai manzon Allah ya ce min amali shaytan warware sihiri yana daga aikin shaitan. Hadisin yana sunan Abi Dawud bi isnadin jayyidin. Yanda yazo hadisin Jabir, su'ila Rasulullah anin nushra faqala huwa min amali shaitan. Hadisin yana musnadul Imam Ahmad mujallad 3 shafin 294 da sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi kitabu Bahaya babun nushra. Hadisin ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manyan malaman hadisi sun inganta shi, kamar Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya ce hadisin isnadinsa yana da kyau, mujallad 10 shafin 244 da al-Imam al-Hakim al-Litafi al-Mustadrak yana silsilatu sahiha hadisi na 2760. To tunda an samu hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya, ya Rasulullah, menene hukuncin warware sihiri? Sai manzon Allah ya ce shi ma yana cikin aikin shaitan. Don haka Ibn al-Usaymin ya ce to wannan amsar da manzon Allah ya bayar ta fi ƙarfin manzon Allah ya ce haram ne, domin da Annabi ya ce haram ne yana da sauki, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce huwa min amali shaitan, yana ma daga cikin ayyukan shaitan. Saboda haka malamai kashi na biyu suke cewa tunda an samu amsa daga bakin manzon Allah, don haka warware sihiri baya taba halatta sai kawai ta ayar alqur'ani ko addu'a da ta inganta daga manzon Allah, ko kuwa ya kasance ta amfani da wani abu na halal babu haram a cikinsa, kamar yadda Aisha ta yi amfani da ruwa. Ruwa ne kawai aka ɗebo na rijiya, babu wani abin da ya shafi wannan, kaga babu damuwa a kai. Amma komawa ga Allah babu shakka shi zai samar wa bawa waraka, kamar yadda ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da qul a'uzu bi rabbil falaq da kuma qul a'uzu bi rabbin nas. Manzon Allah ya ce masta'aza muta'awwidhun bi mislihima, babu wani mai neman tsari, babu wani mai neman tsari, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda zai samu tsaron Allah ta amfani da wani abu fiye da wanda ya rike falaki da nasi. Inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu, in ma kana neman tsaro, manzo Allah ya ce ba za ka taba samun tsaro kamar wanda ya rike suratul falak da kuma suratul nasi, kamar yadda zai samu tsaro ba. Kuma bare ma ga ayoyin alqur'ani, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya za a yi a ce addu'a ga Allah bai warware wa bawa sihiri ba sai ya je ga matsafi? Ina kuma wannan ayata alqur'ani? Ina kuma ayat da Allah ke cewa amman yujibu al-muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a? Allah da ke amsa kiran wanda ya shiga damuwa in ya kira shi, ya Allah, sai Allah ya amsa ma, wa yakshifu as-su'a, kuma Allah ya yi damuwar, yake wa yaj'alukum khulafa al-ard, shine Allah yake tambaya a ilahum ma Allah, ya zama a ce an samu wata damuwar da babu mai yaye ma bawa sai matsafi? La, saboda haka wannan ita ce fahimta mafi inganci. In ka duba al-qawlul mufid sharhin kitabu tauhid na Ibn al-Usaymin mujallad nabi shafi na 70 da i'lamul muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim al-Jawziyya mujallad na 4 shafin 396. Saboda haka in kana karanta littafan malaman sunna zaka taras da bayanin nan kashi biyu, kamar yadda Ibn al-Usaymin ya faɗa. Idan an yi wa mutum sihiri, ya za a yi ya warware? Yana da matakai guda biyar. Na ɗaya, ar-ruqya bi fatihatil kitab wa bil mu'awwizat wa suratul baqara wa bi ghayriha min al-ayat. Ka nemi tsarin Allah ta karatun al-Qur'ani, shine matakin farko. Duk wanda ya karanta al-Qur'ani da nufin ya samu tsaron Allah, Allah zai bashi tsaro. Manzon Allah ya ce ba ka ma samun tsaron Allah fiye da riko da ayoyin al-Qur'ani. Saboda haka wannan shi ne matakin farko, duk wanda alqur'ani ya wadace shi Allah zai wadatar da shi. Mataki na biyu fa shi ne a gangaro zuwa ga addu'o'in manzon Allah. Ar-ruqya bil azkari al-warida fi sunna, addu'a da ta tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Tunda an samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu sun yi rashin lafiya, manzon Allah ya karanta musu addu'o'i, waɗannan addu'o'in a tsintsinto su, a ciro su, a rubuta, a haddace, a riƙa karantawa, Allah zai raba mutum da wannan cuta. Saboda addu'a ce take da albarka, addu'a ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta. Kaga wannan mataki na biyu kenan. Mataki na uku shine yin qaho. Shi ma ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, mutum yayi qaho a dalilin sa Allah yana raba shi da sihiri. saboda hadisin Anas bin Malik khairu ma tadawaitum bihi al-hijama, manzo Allah yace mafi alkhairin abinda za ku rike shi a matsayin magani ku samu waraka shine yin kaho. Wanda duk malaman sunna sun tabbatar da tasirin kaho ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1053. Sannan akwai riwayar da manzon Allah yake cewa inna aftala ma tadawaitum bihi alhijama aw huwa min amsali dawaikum, kaho yana daga cikin mafi darajar magani da musulmi zai rike, inji manzon Allah. Kaga kamar ada kenan ko har yanzu na'am, babu shakka har yanzu. Inna aftala ma tadawaitum bihi alhijama, mafi darajar abinda za ku samu waraka ku musulmai ta amfani da shi, mafi daraja manzon Allah ya ce kaho ne. Aw huwa min amsali dawaikum, ko kuwa wata riwaya ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai kaho yana cikin mafi wato kusancin dacewa daga cikin magunguna da musulmi zai amfani da su. Hadisin yana sahihul Bukhari, sahihu Muslim. Wannan shine mataki na uku, amfani da kaho saboda yarda da maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Karka ce ai ga inda za a yi la, ai innamal a'malu binniyati, manzon Allah ya riga ya tabbatar mana khairu ma tadawaitum bihil hijama, kaho yana daga cikin mafi alkhairin abinda musulmi zai nemi waraka ta amfani da shi. Tunda manzon Allah bai ayyana ga yadda za a yi ba, kaga ya gode cewa duk ta inda mutum yayi kaho matukar ba inda zai cutu bane, ba laifi bane, Allah zai bashi sauki a kai. Mataki na hudu shine annushartul mubaha, hanyar halal, ko da dai babu shi asali a hadisi amma idan abinda za a yi amfani da shi halal ne babu laifi. To wannan mataki na hudun shine wanda Aisha ta yi amfani da shi, shine amfani da ruwa na rijiya, a yi amfani da wannan ruwan rijiya kamar yadda ta yi mafarki, rijiyoyi guda uku ya zama in suna kusa da juna, a yadda ta yi mafarki in suna kusa da juna waɗannan rijiyoyi guda uku din, to a ɗebo ruwa daga kowace rijiya a haɗa wuri guda idan an zo ta yi wanka da shi, kuma tana yi Allah ya ba ta sauki. Abinda za ka lura shi ne rijiyar ba a ce ga ta ba, sannan ruwan ba a ce ga abinda za a haɗa mar ba, ba a ce ga tofin da za a mishi ba, ba a ce ga wata tsatsuba da za a yi mai ba, illa dai ruwa ne aka ɗebo daga rijiya, sai dai rijiyar ga irinta. To wannan kuma baya nuna cewa an yi shirka, domin ba a ƙaddar samun warakan ga rijiya, warakar ta Allah ce. Wannan yana dacewa da abinda magabata suka yi amfani da shi, ganyen magariya guda bakwai a niƙa shi a yi karatu jikinsa ya zama a zuba ruwa a sha ko a yi wanka, Allah zai raba mutum da sihiri. Kaga ai ganyen magariya aka ce, ganyen magariyan nan da aka kawo ba a ce ga wani abin da za a yi mai na sihiri ba, la illa za a karanta masa ayoyin Alƙur'ani. Kuma ko da ba ganyen magariya ba ne, karanta ayar Alƙur'ani a ruwa a sha ko a yi wanka da shi bai saba ma sunnar manzon Allah ba. Sannan magariyar kanta babu wani canfi tare da ita, don haka don an ɗebo ganyen wani ici an zuba ruwa a kai an karanta addu'a, idan dai ingantacciya ce lafazin addu'an, babu wani abin da ya zama ya haramta, ko ayar Alƙur'ani aka yi wanka da shi, malaman sunna sun ce wannan babu laifi. Ana kiran shi annushratul mubaha, hanyar warware sihiri na halal. Haka nan mutum an masa sihiri sai ka ce je ku nemo zuma, da an kawo zuma sai ka karba sai ka karanta Falaki da Nasi, ba su ji me kai ba, amma sai a ɗauka ka ƙware wajen wata addu'a ta musamman. In ka karanta Falaki da Nasi ka ba ya ce sha wannan, yana sha sai ya miƙe ya ce to kun gani ya samu sauki. Saboda me? Saboda ka yi amfani da cewa zuma tana da albarka a cikin Alƙur'ani, ta tabbata mai albarka a hadisin manzon Allah. Kaga halal ne ka yi amfani da shi, lafazin da ka fito ya fito daga bakinka babu wani laifi a ciki, ayar Alƙur'ani ne. Koko ka ce a kawo ruwan zamzam, manzon Allah ya ce shi zamzam lima shuriba lahu, duk abin da aka kulla niyya aka sha ruwan zamzam da nufinsa Allah zai biya bukata. Saboda haka idan aka sha ruwan zamzam da nufin Allah ya warware wannan sihiri, nan ma za a samu sauki. Waɗannan abubuwa gaba ɗaya su ake kira annushartul mubaha. Na biyar shine al-istikhraju bis-sihri, a cire sihiri da wani sihiri, wannan shine haramu, a cire sihiri da kuma wani sihiri. Waɗannan misalai duka in ka duba littafin Ibn Qudama al-Mughni a mujallar na 12 shafin 300 yayi magana akai, wato akan mas'ala ta an-nushra, Allah ya samu ki samu kyakkyawar fahimta a kai. Babi na 85, al'afu anil khadim. Al-Imam al-Bukhari ya ce babi game da yafe wa mai hidima. A nan al'Imam al-Bukhari yana kawo kalmar mai hidima maimakon ya ce bayi, saboda mutum yakan riƙe mai hidima kuma ba bawansa ba ne. Kamar yadda akan samu kana da yaron da ke maka aiki a gida ko a shago ko a ofis, to mai hidima ne gare ka. Idan ya zama ya yi kuskure ka yafe masa. Wannan babi yana karantar da mu hakan. Ya kawo hadisi na 163. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب يتي أبو غالب يابا ملاباري سننس سعيد بن الحزور أنا كنس أبو غالب البصري سعيد بن الحزور أبو غالب البصري عن أبي أمامة الباهلي قال أبو أمامة الباهلي يباد لابارنا أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان النبي صلى الله عليه وسلم ياته تاره دا وسو يارا غدا بيو وتوبايي غدا بيو فوهب أحدهما لعلي يأي كيو تنباوا غدا سيدنا علي صلوات الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيتشيما سيدنا علي لا تبربه كرك دكيوان نباوا fa inni nuhitu an darbi ahli salati, saboda an hana ni dukan masu sallah. Bawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ma sayyidina ali kyautansa, yace masa amma karka yadda ka dake shi don an hana ni dukan masu sallah. Wa inni ra'aituhu yusalli munzu aqbalna, kuma ni naga wannan yana sallah tunda muka taso daga wurin yaki, wanda ke gwada cewa idan mutum aka kama shi a matsayin fursunan yaki daga baya musulunta, wannan bai samar masa yanci tunda ya riga ya zama bawa. Allah ya samu gane. Wa a'ta Abu Zarr gulaman, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Abu Zarr al-Ghifari sai ya bashi bawa daya, dama bayin guda biyu ne. Wa qala, sai manzon Allah shi ma Abu Zarr al-Ghifari, manzon Allah ya ce masa istausi bihi ma'rufa, ka kyautata zaman kwarei da shi, ka kyautata zama na kwarei da shi. Kamar duk inda aka kawo kalma ta al-ma'ruf, ana nufin abun kwarai. Al-amru bil ma'ruf, ana nufin umarni da halayen kwarai. Manzon Allah ya ce masa istausi bihi ma'rufa, ka kyautata zama na kwarai da shi. Manzon Allah yana faɗa mar haka, fa ataqahu, sai Abu Zarr al-Ghifari ya yanta bawan. Fa qala, sai ya ce ma fa'ala, me bawan yayi har ka yanta shi? Kada sai ce manzo Allah ka amarta ne an astausi bihi khaira, ka ce in kyautata zaman kware da bawa. To akwai kyautata zaman kware da yace in ce je kana yanta ka, kaga yake yayi kyautata wato fahimtar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam, fa a'taqahu, sai ya yanta wannan bawa. Menene hadisin yake karantarwa? Shine abinda al-Imam al-Bukhari yake nufi da cewa ka kyautata zama da mai mahidima, domin bayin guda biyu ne. Hadisin nan ya zo cikin musnadul imami Ahmad, hadisin Abu Umamah al-Bahili, yanda riwayar ta zo a cikin al-musnad. Abu Umamah al-Bahili ya ce aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min khaybar, an tafi yaqin khaybar. Kaga anan bai kawo ainihin inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ba, amma riwayar al-imamu Ahmad ya tabbatar da haka. An tafi yaqin khaybar, lokacin da aka gama yaƙi sai ga manzon Allah ya dawo, wa ma'ahu gulaman, tare da shi akwai yara guda biyu, bayi guda biyu. Fa qala Ali, sai sayyidina Ali ya ce ya Rasulullah, akhdimna, ka bamu mai mana hidima, ka bamu bawa guda wanda zai riƙa mana hidima a gida, yana taimakon mu da ayyuka. Qala, sai ya ce khudh ayyuhuma shi'ta, ka dauki wanda ka ga dama. Qala, sai ya ce khirli, ka zaba min ya Rasulullah. Kada sai ya ce khudh haza wala tabribuhu, ka dauki wannan amma karka dake shi. Farko dai manzo Allah ya ce zabu wanda kaga dama cikin bayin nan guda biyu. Sai Abu Zarr sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce ka zaba min, sai manzo Allah ya ce to zabu wannan, ka dauki wannan, wala tabribuhu, amma karka yadda ka dake shi. Fa inni qad ra'aytuhu yusalli maqbalana min Khaybar, saboda naga shi wannan bawan yana sallah tunda muka baro Khaybar. wa'inni kad nuhitu kuma ni nahaitu na hana ya zama an daki mutum matukar an tabbata wannan mutum musulmi ne wa a'ata Abu Zarr gulaman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu Abu Zarr al-Ghifari daya bawan wa qala sai ya ce istausi bihi ma'rufa ka kyautata zama mai kyau wato na kwarai da shi wannan bawa fa a'taqahu sai Abu Zarr al-Ghifari ya yanta wannan bawa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Zarr al-Ghifari ma fa'ala al-gulam me bawan ya aikata wanda yasa ka yanta shi qala sai ya ce ya rasulullah amartani an astausiya bihi ma'rufa kai ne ka min umarni in kyautata zama na kwarai da shi wannan bawa fa a'taqtuhu shi yasa na yanta shi hadisin duka riwayar tana silsilatu sahiha hadisi na 2379 akwai riwayar al-imam al-bahaki da ya kawo a cikin shu'ub al-iman hadisi na 2556 nan kuma abu umamatu al-bahili yace jaa aliyun ila nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ya taho ga annabi fa qala sai yace ya nabiyallah ya kai annabin allah idfa ilaina khadiman ka ba mu wani wanda zai rika mana hidima qala sai yace izhab ka tafi fa inna fil bayti salasa in ka tafi gida zaka taras da bayi guda uku fa khuz ahada salasati ka dauki daya daga cikin wadannan bayi guda uku din fa qala sai yace ya nabiyallah ikhtar li ya kai annabin allah ka zaba min qala sai manzon allah yace ikhtar li nafsuka ka zaba ma ranka qala sai yace ya nabiyallah ikhtar li ya kai annabin allah ka zaba min qala sai manzon allah yace ikhtar li nafsuka ka zaba ma ranka qala sai yace ya nabiyallah ikhtar li ya kai annabin allah ka zaba min qala sai manzon allah yace izhab ka tafi in ka je gida fa inna fil baiti salasatun akwai bayi guda uku wadannan bayi guda uku din minhum gulamun qad salla daga cikin su akwai bawa guda da naga yayi sallah da alamar ya musulunta a hanyar mu ko bayan an gama yaki yayi sha'awar addinin musulunci ya karbi musulunci amma dai ba gurin manzon Allah ya musuluntan ba saboda haka shi manzon Allah bai sani ba bai tambaya ba ai in kaga mutun yana sallah musulmi ne ba dalilin tambaya saboda haka manzon Allah ya ganshi yana sallah yace to idan ma za ka zaba fa khuzhu sai ka zabi wannan bawa wala tadribhu sannan nabiy kar ka yadda ka daki wannan bawa fa inna qad nuhina dan mu musulmai an hana mu an bar bi ahli salati dukan masu sallah mu musulmai an hana mu dukan masu sallah wannan riwayar ma ta al-imam al-bahaki ta inganta tana sahihul jami'i sagir hadisi 860 kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin waɗannan hadisai ingantattu ya tabbatar mana da wani ilimi idan za ka zabi masu maka aiki waye kamata ka zaba musulmi magana ta kare sayyidina ali sau uku yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ikhtar li ka zaba min karshe manzon Allah ya ce to zabi mai sallah don wallahi dullalacewar mai sallah ya fi kafiri Allah shi ka sa mu gane kuma game da hana duka wannan ya zo cikin hadisai da yawa ba hadisin abu umamat al-bahili kawai ba dukan mai sallah babban laifi ne a karantarwar manzon Allah akwai hadisin Anas bin Malik akwai hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin matar manzon Allah Ummu Salama akwai hadisin Abul Haitham bin Tayyihani waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a daki mutum matukar wannan mutumin musulmi ne riwaya ta farko kenan misali kamar hadisin Abul Haitham bin Tayyihani wanda shi ma labarinsa yana kama da labarin sayyidina Ali yace khayyarani rasulullah baina gulamain manzon Allah ya bani zabi wasu bayi guda biyu ya bani zabi dauke guda fa kuntu sanati ya rasulullah ikhtar li ka zaba min guda kamar yadda sayyidina ali ya tambaye shi qala sai manzon Allah ya ce khuz haza ka dauki wannan bawa fa inni ra'aituhu yusalli saboda ni naga wannan yana sallah to ka zabe shi wa qad nuhitu an darbil musallina kuma an hana ni dukan masu sallah kaga lafazi na biyu kenan ba darbil muslimina bala darbul musallin akwai hadisin abu sa'idin al-khudri wanda ya bada labarin wani dan daudu zamanin manzon Allah dan daudu shike shigan maza ko mata ko namiji ya shiga irin na mata. Abu Sa'id al-Khudri yace anna muhannasan al-muhannas shine wanda ke shigan mata, namiji da yake shiga irin na mata. Aka kamo shi aka zo da shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Daudu zamanin manzon Allah. Mai laifinsa maqbubul yadaini war rijlaini, yayi lalle hannayensa da kafafunsa. Ado ku an san mata ke lalle, me kai namiji da yin lalle in ba dan Daudu ba? Lokacin da aka zo da shi gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah yace ihzaru haza ala nisaikum, kun ga wannan ku kiyaye shi ya rika shiga wurin matanku, shu'umi ne. Kalu suka ce afala naktulhu ya rasulullah, ko dai mu kashe shi tunda mutumin banza ne shiga na mata yake? Kalu sai manzo Allah yace a'a, ba maganar kisa bane. Inni nuhitu an qatlil musallina, ni fa an hana ni kashe masu sallah. Kaga manzo Allah yana cewa ko da dan Daudu yana sallah, ni fa an hana ni kisan shi. Abinda manzo Allah ke gaya musu kenan. Akwai riwayar Abu Huraira tana Sahihul Jami'i Saghir hadisi na 2506. A riwaya ta Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam utiya bi muhannas, an taho manzo Allah da wani dan Daudu, kad khabbaba yadayhi wa rijlahi bil hinna, yayi lalle hannuwa da kafafu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ana shigowa da shi ce ma bazu hada, me yasa mu wannan kuma yake lalle kamar mata? Manzon Allah yake tambayan su. Wakila sai aka ce ya rasulullah itashabahu bin nisa'i, wai shi kwaikwayon mata yake, shi yasa kaga yayi lalle hannuwa da kafafunsa? Sai manzon Allah yace to wannan ba za a zauna da shi gari guda ba. Fa nufiya ila naqi, manzon Allah yace a kore shi a kai shi wani guri can bayan gari. Wakalu shi ne suka ce ya rasulullah ala naktulhu, to mu kashe shi mana kawai tunda laifin ya kai a kori wannan daga gari. Wakala sai manzon Allah yace inni nuhitu an qatlil musallin, an hana ni kisan masu sallah, an hana ni kisan masu sallah. Hadisin yana sahihu sunan Abi Daud, babun fil hukmi ala al-mukhannasin, hadisi na 4927 da kuma sharhin al-Imam an-Nawawi da yawa sahihu Muslim akan wadannan hadisai, yana bayani game da ainihin hadari game da kisan musulmi. Kaga ya taho da riwaya kashi biyu, an darbil musallin qatlil musallin, manzon Allah ya hana a daki masu sallah, manzon Allah ya hana a kashe masu sallah. Allah ya sa mu gane. To rashin kiyaye wannan, kaga manzon Allah bai ce ya hana a kashe masu imani ba, masu imani waɗanda addinin su yayi ƙarfi kenan, bai ce ma musulmai ba, yace masu sallah kawai. In dai mutum yana sallah baka ba dukansa, baka ba kisan shi, to da muka jefar da wannan sai muka shiga wani hali ƙasashen musulmai, ya zama an waye gari ba ma kafiran ba mu ya mumuna halatta jinin zubar da jinin juna. Ka san abin kunya da ke faruwa a yau, babban abin kunya inda a ce muna da ita Allah ka bamu. An waye gari yau musulmai dubun dubata suke shiga ƙasashen turai saboda neman mafaka, babu mai tunanin tafiya ƙasan ɗan uwansa musulmi, saboda yanzu babu yarda, musulmin ke kashe ka. Saboda haka yanzu ka gwammaci ma ka je gurin kafiri, ku dinga jin abubuwan da ke aukuwa a labarai. Saboda haka farfafaroma sai ya fito ya ce kowa ya karbi dan gudun hijira. Me suke gaya muku? Ku ne kuke kashe juna, domin yan gudun hijiran daga Syria, daga Iraki, daga Somalia, daga Libya, kasashen musulmai ne yan gudun hijiran ke fita suna shiga teku, wasu na mutuwa, mata da yara na mutuwa, ga sunan kai sun shiga kasashen turai ana koran su, kai kana gani wasu sun mutu a daji, wasu a ruwa. Amma an waye gari, ina abinda zai baka tunani mun bar sunnar manzon Allah da nisa? Ga hadisan da muka karanta guda biyu, annabi ya hana dukan mai sallah, manzon Allah ya hana kisan mai sallah. To yanzu fadar da muke mu ya mu kisa muke wa juna, wanda sabani abinda manzon Allah ya fada, wanda an waye gari musulmi baya ma sha'awar ya je kasan dan uwansa musulmi, yana sha'awar ne ya tafi wajen kafiri domin rahmat tana gunshi. Allah ka dawo mana da imani.
Amin.
لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.